بسم الله الرحمن الرحيم شكونا نقابلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم الأربعاء 23 شعبان هجرة سنة 1444 wanda ya dace da 15 ga watan uku miladiya tana da 2023 za mu shiga darasin sira a littafin al-shifa bi tarihi huquqil mustafa na imam al-qadi iyad muna kan gaba ne cewa wa ammal jahu dama ya ce wannan fasalin zai karantar da mu abinda yawan shi shine yake zama fifiko yake zama falala ya gabatar da dama abu biyu ya kawo ire-iren abu biyu kaman aure kaman ainihin alhurma to ya gama da batun aure to shine yake wa amma jahu amma shi alhurma fa mahmudun abin yabo ne abin so ne indal ukala'i a wajen masu hankali daraja in ya gamu da mai hankali to zaka samu abin so ne kaga in ya gamu da mara hankali za ka samu darajar sai ta yi mar hanya na hallaka mutum ne dama ba shi da ainihin nutsuwa sai ya samu matsayi to nan matsayin sai ya janyo mar inda zai je ya jefa shi a hallaka amma idan mai hankali ne wannan matsayin sai ya amfani da shi wajen taimakon talakawa taimakon rauna na kaza-kaza sai ga wannan ainihin matsayin ya zama masa ainihin falala adatin ga al'ada wabi kadari jahili izamu hufir kulubi sai kaga gurgudan alhurman mutum gurgudan darajar shi gurgudan girman shi a cikin zukatan mutane in mai hankali ne tunda kaga zai amfani da wannan matsayin wajen taimakawa mutane wajen tsirar da ainihin raurana daga ainihin inda suka fada da sauransu wa qala Allahu ta'ala haqiqa Allah madaukakin sarki ya fadi fi sifati Isa alayhi salam a sifan annabi Isa alayhi salam yana sifan tashi yace wajihan fi dunya wal akhirah yace annabi Isa mutum ne mai alhurma mai daraja duniya da lahira kaga kenan ashe daraja abu ne wanda yake abin yabo in ya gabu da mutumin kirki lakin sai dai afatuhu musibu na matsayin daraja kasiratun suna cewa fa huwa mudirrun libabin nasi shi matsayi din yana zama cuta libabin nasi ga wasu mutane akwai wanda da bai samu matsayi ba da zai zama normal mutum amma yana samu wannan matsayin dalilin wannan matsayin zai amfani da shi ya jefa shi a cikin da ba zai iya fita ba li uqbal akhirati musamman ma ga makoma lahira Allah madaukakin sarki ma yace me tilka darul akhiratu yaj'aluha lil ladzina la yuridu ruwan fil ardi wala fasada falizalika saboda haka ne ma zammahu man zammahu wanda ya aibata ainihin daukaka din ma ya aibata shi wa madabidahu yayi ainihin kishiyan daukaka shine ainihin buyan daraja wa warada fi shar'i kuma yazo madul khamuli shine fa'ilin waraga madul khamuli madul kumuli yaban ainihin buyan daraja warada ya zo fi shar'i har a cikin shari'a din ma cewa mutum ya zama koyayyen mutum din abin yabo ne wa zammul uluwi da kuma ainihin zargi da aibata al-uluwi daukaka tunda ka ga ya ce la yuridu uluwan fil ardi wala fasada fil wa zammul uluwi fil ardi a cikin kasa wa kana sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kad ruziqa an arzikta shi minar hishmati na daga ainihin kwarjini da ainihin kunya wal makanati da kuma matsayi na daraja fil qulubi a cikin zukata wal azamati da kuma girma a idanun mutane Allah ya azurta shi da wannan qaulan nubuwati tun kafin annabci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da daraja yana da girma yana da kwarjini a zukatan mutane kaga yake fil qulubi yake fi qulubil mu'minin da ba zuciyan kowa manzo Allah yana da daraja yana da matsayi tun kafin annabci inda jahiliyyati tun a lokacin jahiliya wa bada da kuma bayan annabci din ma duk yana da wannan matsayin da daraja ka san shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan aiko shi sai ya zama yana da matsayi yana da daraja amintacce ne a wajen kowa dukkan su har kafiran gaba ɗaya ba wanda suke ganin daraja kaman shi yana zuwa zaka ji suna cewa wannan amintaccen mun yarda da shi amma yana cewa Allah ya aiko shi sai aka bambance muminai suka ci gaba kafirai kuma suka yi inkari to amma duk da inkari darajar tana nan a cikin zukatan su yace wa hum yukazzibunahu zaka samu su din suna karyata shi wayu zuna asaba suna cutar da saban shi wayaqsiduna azahu suna nufin cutar da shi din nafsi a karan kan shi wannan duka kufiyatan a boye in baya nan hatta iza wajahu har yayin da ya fuskanto su sai kaga azamu amrahu kuma sun girmama al'amarin shi wa qadawa ajata wa wata bukata ce take za su biya bukatun nashi wa akhbaru fi zalika kaga labaran manzo Allah cikin wannan halin za ga baya nan azzalje shi ai kaza yana zuwa kuma za ga gaba kai an rikice duk abin da yake so an biya to wannan labaran ma'rufatun abin sani ne sai a ci babu wa da sanni sashin ta zai zo ai to da yawa musamman kamar Abu Jahl zai zazzagi yayi kaza yayi kaza yana zuwa kuma sai rikice gaba daya an ce wata rana Abu Jahl yana cikin gida shi gidan shi ba a kunkusa marsa ya bude al'adarsa kawai sai a kona na cewa ira shi ya kawo raƙumi Abu Jahl ya sayi raƙumin ya bashi wani dan kuɗi shi yana da sauran kuɗin shi yayyayyayyay ya gagara sai ya zo majalisa ya faɗa majalisan ainihin Qurayshawa ne cikin harami da ya zo ya faɗa su kuma saboda izgini sai suka ce kun zo kaga wancan mutumin mai sallan can mai natsayin can eh sai suka ce ai duk garin nan ba wanda ya ce karɓar ma kuɗin kan ba shi ba su kuma haka wa izgini ne bari su haɗa su gani zai faru shigaran haka haɗa ya je yana zuwa ya zama manzo Allah yana ga manzo Allah yace wallahi wani mutum ne ga wani mutum ne mai sunan shi kaza kaza yace zo mu shi kawai sai suka kama suna zuwa sai buga kofar gida yana bugawa sai ya fito irin waye ne yana buje yana budewa ko sai ga fara mace ta me kwaro yace me tsakan yace wallahi bashi yake ni na kaza 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 to ina kudin sai yace a daka ta yanzu kawai take ya je ya dauko ya bashi irga irga kudin ka ya cika yace to karin sake ki kicin ya fito majalisa amma ka ba mu kunya kai tsara ya ce kai ya ce da kun ga abin da na gani to haka manzo Allah yake ko baya nan ana zagin shi ana kaza yana zuwa kuma sai ka ga gaba ɗaya hankali ya tashi shine yace iza wajahum in ya fuskanto su azamu amrahu sai su girmama al'amarin shi wa qad wajata su biya bukatun shi take kamar yadda Abu Jahl din yayi wa akhbaru bi zalika ma'rufatun labaran shi cikin irin wannan halin da aka shiga ma'rufatun abin sani ne sai ya ci baduwa da sannu ainihin sashin irin wannan halin zai zo wanda baya nan za a aibanta shi a muzanta shi yana zuwa kuma sai ka ga an girmama shi wa qarkana yabhatu wa yafraqu liru'yati man lam yarahu wa qad haqiqa man lam yarahu wanda bai taba ganin manzon Allah ba kana ya kasance yabhatu yana jije cewa waye furaku yana firgita yiru yake domin ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah baka taba ashe baka san kai ka ganshi baka firgita ba dama mai shirin yawa zaka ji na cewa bahiyyun mahibun lam tu'ayinu muqlatun min an-nasi la shafaru wa rubu shi kyakkyawa ne kuma mai kwarjini ne ba wani idan da zai ga manzo Allah sai abu ya same shi zaka ga kwarjini ga so kai tsabar so ba za ka yi dauke kai tsabar kwarjini ko ba za ka yi kuramar ido ba to hake yake yace ruwaya an yi ruwaya an kailata daga ainin kailata wata mace ce annaha cewa ita lamara adhu yayin da ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam urki jatt ya ka sa ta makarketa kawai ta kama daurawa min alfaraki saboda razani tsara zana fa kana sai annabi ya ce mata ya miskina alaiki sakina kiya miskini ya ki nutsu ba ainihin wani mala'ika ko wani dodoki ka da shi ba ki nutsu na'am wa fi hadisi ya zo a cikin hadisin abi mas'udin yace anna rajulan wani mutum qama bayna yadayhi ya tsaya gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsayawa gaban manzo Allah ko urki da kawai shi aka sa shi makarketa ya fara ainihin raurawa saboda tsoro fa kana lahu sai manzo Allah yace hawin alayka sau wace wa kanka ba ni lasu bi malikin ni ba wai sarki bane ba ba wani sarki ne ko wani babba bane irin ko dogari ko wani abu ne wanda har zaka razana ba alhadisa sai karanta hadisin zuwa karshe yana da kai to wannan kenan fa amma azimu qadarihi bin nubuwa amma girman darajar manzon Allah bin nubuwa saboda annabci da Allah ya bashi ma'ana girman darajar annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zaka karanta wa sharifu manzilatihi bir risala da kuma ainihin darajan matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bir risala ta bangaren manzanci wa ina fatu rutubatihi da kuma daukakan martaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bil istifai saboda zakin shi da Allah ya zabe shi a cikin manzannin ma wal karamati da kuma karamomi na manzon Allah fi dunya anan duniya irin karamomi da mu'jiza da Allah ya bashi to wannan in ka karanta zaka samu fa amrun al-amri ne huwa wanda shi wannan al-amrin mablagun nihaya ya kai ainihin ma'isa cikewa ya kai kurewa idan aka zo jan annabci manzo Allah yana cewa kuntu nabiyyan wa adamu bainar ruhi wal jasadi ko kaga tincin shi annabi ne ba annabcin wanda ya kai nashi kaga ya kai kurewa in aka je wajen manzanci kuma kowane manzo ana yi koshi ga wasu tsiraru amma shi gaba ɗaya aka yi koshi da na daɗin ma za su dawo shi manzon su ne kaga ya kai kurewa haka wajen zaɓi Allah ya zaɓe shi a cikin manzannin ma tilka rusul fadlna ba'dhum ala ba'd ko haka nan wajen ainihin daraja wajen ainihin mu'jiza mu'jizojin da Allah ya ba manzo Allah bai ba kowane annabi ba shi kai ne wanda Allah ya yi isra'i da miraji da shi Allah ya yi isra'i ya yi miraji da shi ya kai shi sidratul muntaha daga sidratul muntaha din ma ya yi gaba da shi ya kai shi kusanci da ubangiji yana cewa summa dana fatadalla bakana qaba qausayhi aw adna fa auha ila abdi ma auha wannan gurin ko jibrilu bai taɓa zuwa ba hayan ci ana tafiya jibrilu suna tafiya akwai inda aka je aka tsaya jibrilu yace to kaga nan yace na kure idan nayi gaba ko me zuwan da bani yana cewa me ha guna ya turku lkalili kalilan aina zaka safawu aina lufau yace qala uzran fanan ujawi za haji law taqaddamtu halafi alfanahu yace anan aboki zai bar aboki ina badan takan ina alƙawarin namu yace ai nan gurin yace nan ne kurewan daraja ta yace law taqaddamtu da zan yi gaba halafi alfanahu da ni ma za shafi to nan ma manzo Allah yayi gaba sai da yaje gurin da ba kowa sai shi sai Allah to kage ya kai kurewan daraja wannan anan duniya kenan ba sun mu huwa fil akhirah sannan shi manzo Allah a can lahira sayyidu waladi adama shine shugaban ɗan adam gaba daya wa alama ana hazal fasl yace kai nazamna mun tsara hazal kisma wannan kisin na farkon bi asiri da gurbin shi gaba daya mun tsara shi ne alama ana hazal fasli a bisa ma'anan wannan fasli na darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah.